sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved. I never loved. Never loved someone like this. All I know is from the start. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. Have a sin here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me.
Da 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 da